mai sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 58 inda aka sake gurfanar da matashin nan mai suna Abubakar Abdullahi wanda aka fi sani da Abu Jika mazaunin unguwar Tudun Rubudi wanda ake zargin sa da laifin kutse sata da kuma yunkurin fyade wato kunshin tuhumar ya bayyana cewar wannan matashi ya shiga gidan wani abokin sa kamar yanda zargin ya nuna ya kuma yunkurin zai kewa matar wannan aboki nasa har ma kuma ya sace mata waya sai dai a kotun tun lokacin da aka karanta masa zargin ya musanta wannan zargi kuma idan mai sauraro yana biye da mu wato tun lokacin da aka tafi aka sanya dokar kulle ta lockdown shi wannan matashi dama an gurfanar da shi a gaban wannan kotun a lokacin da wasu mutane suke zargin cewar yana haurawa gidajen su yana musu sata kuma kotun ta hore shi a wannan lokaci da cewar yaje ya kwashi turo su a gidan gyaran hali na tsahon watanni 6 sai dai daga baya ya tsere kuma aka sake gurfanar da shi a gaban wannan kotu da wannan laifi a daidai wannan lokaci yana cikin akwatin alkali ana ci gaba da wannan shari'a da zarar ya fito insha Allah rabbi zan sake dawowa domin ku ji mu da shi Abubakar Jika wanda ake yi wa wannan zargi ko da yake dai ya musanta Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate da suke unguwar Momansland.